yankunan burane da na karkara a fadin Najeriya sun kasance cikin mummunan yanayin halin duhu saboda daukewar hasken lantarki sanadiyar dirkushewar na'urorin da ke samar da wuta daga cibiyoyin sarrafa lantarki na kasar ko da yake dama ɗan kasar na kokawa da kamfar lantarki tsawon shekaru masu yawa amma ga alama yanayin najiya ya jifa al'umma cikin mawuyacin hali
gaskiya wannan ba sabon abu bane ga ƴan Najeriya mun riga mun saba shi in ka dauka ya kamata a ce irin waɗannan matsaloli ya kamata a ce an wuce wannan guri bai kamata a ce har yanzu kasan nan ana dogaro akan wani abu guda ɗe wanda wataƙila in aka ce ya lalace sai dai kuma ya tsaya ba
sunana Abdul Malik Aminu ya kasa ni dai gaskiya gwamnati a irin wannan abubuwan da ake ake fama da shi musamman wannan rashin tattalin arziki da menene a ce kuma lokaci da an wayi gari yau ba mu da wuta a Najeriya gabaki ɗaya gaskiya kalubale ne
shi kuwa wani majidanci mai suna Malam Tajuddin ya ce sun kwashe fiye da makonni biyu basu ga hasken lantarki ba a unguwar su tun gabanin dirkushewar na'urorin lantarki na Najeriya
in ma sun ka ta bata fin sakan biyar an dauke ta sai dai mutum in yana da kuɗi ya sai mai in kuma kana da kuɗi ka haɗa sola a gidanka ai wannan masifar zafin da ake fama da shi ga mai da ya tsada nawa ne mai kusan 620 duka biyu fa kenan ga ba abinci sannan ga ba wuta ai gwara kai ta abincin ka manta da wutar ka ci gaba da tafiya a haka
ga alama wannan yanayi ya durkusar da aikace-aikacen manyan kamfanoni da kanana da matsakaitan masana'antu a birni da kewayen Kano Alhaji Suleiman Abubakar na daya daga cikin mamallaka kamfani a rukunin kananan masana'antu na dakata a birnin Kano
ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba gaskiya ce wai an rasa kaza ba zai yiwu ba sai dai fatan Ubangiji Allah ya mayar da mutane da kuma leburori da majoratin mu ƴansu mun sukel da ba wasu aiki ake biya faton to kaga wannan duk wanda suke wannan kwana suke wannan za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba sai dai masu kamfaninnuka haka su dan yi musu adalci a yi musu iya saboda haka tun da kan leburori zuwa masu kamfaninnuka ba a samu jin daɗi ba kwarai da gaske.
Cikin kimanin shekaru 10 da suka shuɗe ne gwamnatin Najeriya ta sake fasalin samar da wutar lantarki a ƙasar inda tun daga wancan lokaci kamfanonin da ke samarwa da kuma waɗanda ke rarraba lantarkin kowanne ke cin gashin kansa. Kamfanin KETCO shine ke rarraba hasken lantarki a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina. Kuma Sani Bala Sani shine kakakin kamfanin mai shalkwata a Kano.
Kai tsaye ba mu ne da alhakin gyaran shi wannan system collapse din ba. Ɗan uwanmu ne Transmission Company of Nigeria. Su muna bibiya muna jin ya abin yake. Kuma insha Allah su isan ba mu magana cewa sun shawo kan matsalar kuma ina fatan wutar ba za ta jima ba insha Allah za ta dawo. System collapse da muka samu kafin wannan tun watan Yuli na shekarar da ta gabata ne. Kaga yanzu fiye da shekara ɗaya ba a samu irin wannan ba. Muna dadabawa jama'a hakuri.
A daidai gabar kammala wannan rahoto ne rahotanni suka bayyana cewa kamfanin TCN da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ya samu nasarar dawo da hasken lantarkin a wasu sassan kasar bayan farfado da ayyukan na'urori a cibiyoyin da ke bada hasken lantarkin na kasa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.